الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نرانا الصبر الشرين دا ترى قوتا صفر جرادو بديد اليهود داربين دا بقوي واندي موافقة دا الشرين دا أكو قوتا تقوص shekara 2025 karatun littafin al-akhdari darasin mana 19 zamu ci gaba insha Allah to muna nan cikin bayani akan sallah sharuddanta rukunnanta makaruhanta dabale ce faslun فوائد الصلاة وانده يكون شبهانا صلى كنا فائدو دين صلى تماليتي للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون تماليتي نور عظيم شيني مبتدا lissalati jari da majruri ne a matsayin labari yake to nurun azim haske mai girma lissalati ya tabbatar masalla ko ya keɓanci salla idan mun dauka li din nan ta al-ikhtisas ce to shiriku bihi qulubul musallina wanda zukatan masallata suna haskaka bihi da wannan haske ma'ana akwai wani haske na salla wanda zuciyar mai salla take dosanar wannan haske to amma wannan haske ba wai ga kowa yake samuwa ba sai ga waɗanda suka tsayar da salla yadda shari'a ta koyar shi yasa yace wala yanaluhu illa al-khashi'una ba kowa ke samun wannan hasken ba sai al-khashi'una to kaga duk wannan yana daga cikin fawaidus salati kenan wato wasu fa'idodi waɗanda suka shafi sallah to hasken yana daga cikin fa'idodin to amma ba kowa zai samu hasken ba sai yace al-khashi'una الخاشعون جمع خاشعين جمع خاشعين to in an ce al-khushu'u malamai sun yi sabani akan ma'anarsa wasu sun ce al-khushu'u ma'ana at-tawadu'u kankan da kai kenan wala yanaluhu illa al-khashi'una ay illa al-khadi'una ko illa al-mutawadi'una sai masu tawadu'u masu kaskantar da kai wasu kuskuma suka ce al-khushu'u shine al-khawfu tsoro wala yanaluhu kamar an ce illa al-kha'ifuna sai masu jin tsoron masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wasu suka ce al-khushu'u shine as-sukunu wat-tadhallulu kankan da kai da kaskanci da karayan zuciya wasu suka ce al-khushu'u shine inkisarul qalbi zuciya ta karaya shine can Allah ke cewa qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un to in kuka samu ko da tafsirul qurtubi to za ku ga karkashin aya din ya kawo ma'anoni daban-daban to ba laifi duka al-khashi'una din ya dauki ma'anonin gaba daya tunda zamu ga ma'anoni ne masu talazumi da sashi fa idza ataita ila salati idan kai nufin zuwa kai sallah mala yace to ga shawara fa idza ataita ay fa idza aratta an ta'tiya ila salati idan kai nufin ka je ka tsayu domin bayar da sallah fa farrigi albaka min ad-dunya wa ma fiha malai ce ka kakkade zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ta fa farrig wasu ka ce ai fa akhli ka wofintar da zuciyarka ka cire komai daga cikin ta na abin da ke da alaka da duniya sai ta koma empty an gare to in zaka je sallah kenan wannan shawara ce mallam zai baka domin ka samu wannan haske din wasu kuma suka ce ma'anar maganar fafarrig ad-dunya wa ma fiha min qalbika shine abin da mallam yake nufi ma'ana ka cire duniya da abin da ke cikin ta a cikin zuciyarka to madalin mallam ya faɗi haka saboda mubalaga sai ya ce a fa farrigi qalbaka zuciyar ce ma zaka cire ka cire zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ta amma abin da yake nufi ka cire duniya saboda dama akwai ta babu dan adam da babu duniya tunanin duniya abi to ka cire duniya din daga zuciyarka to wannan kofa ce ta farko wanda za ta taimake ka ka samu wancan hasken da aka ce ba bai samun sa sai al-khashi'una sai ce washtagil adafi ne ga fafarrigi washtagil saboda haka zai zama majzumi washtagil ka shagaltu bi muraqabati maulaka da kiyaye mahaliccinka allazi tusalli li wajhihi wanda kake sallah don shi subhanahu wa ta'ala dama asali shine musulmi yayi sallah saboda Allah wannan shi aka dora masa wa'taqid shi ma adafi ne saboda haka shi ma zai zama yawa ko kuma mabni ala sukun ko majzumu wannan ra'ayin kufiyuna ne to da washtagil da wa'taqid duka zai zama mabni ala sukun tunda umanni ne kuma adafi ne akan fafarrigi na farko ka kudurta anna salata haqiqa sallah khushu'un wato khushu'i ce ko ka ce tawalu ko ka ce tsoron Allah ko ka ce kaskantar da kai ko ka ce karayan zuciya duka yana daukan khushu' wa tawadu'un da tawadu'u lillahi ga Allah subhanahu sarki ya tabbata gare shi bil qiyami ta hanyar tsayuwa war ruku'i da ruku'u was sujudi da sujuda ma'ana tsayuwan da kake yi to wannan kana yin shi ne saboda khushu'i ga Allah da ruku'un da kake yi da sujudan da kake yi duka kana yi ne domin khushu'i ga Allah domin ka nuna kai ba kowa bane kai kaskantacce ne wa ijlalun da girmamawa ga Allah lahu wa ta'zimun shi ma dai girmamawa ne da ta'zim da ijlal duka ma'anarsa wato shine girmamawa bit takbiri ta hanyar yin kabbara tun daga takbiratul ihram in kace Allahu akbar da me yasa ka faɗi wannan saboda girmamawa ga Allah wa tasbihi da yin tasbihi a ruku'u da sujuda wa zikiri da sauran zikiri da ake yi duka ana yi ne don a girmama Allah sai mallam yace fa hafiz ka kiyaye ka bada kulawa ala salatika akan sallarka fa innaha lalle ita sallah a'zamul ibadat ita ce mafi girman ibadu wadanda ake yi a zahiri a gabbai wato yana nufin ibadu waɗanda gaban jiki ke yi a zahiri to sallah ita ce mafi girman su so kaga akwai buƙatar a samu muhafaza kulawa fa hafiz wannan ya shafi kula da lokacinta kula da sharuɗanta rukunnanta da abubuwan da suke da alaka da wannan sai yace wala tatruki shaytana karkawai kai kai wasa ka bar shaytan anan sun ce shedani mutum ne ko aljadu duka ba wai ya shafi iya shedan na aljani ba hadda na mutane kar ka bar shedan yal'abu ya dinga wasa bi kalbika da zuciyarka kuma kana sallah mana ya dinga ta sa maka wasu tunani da sauransu sabanin tunanin wanda kake sallah don shi shine Allah wayashgalka shi ma ya zamo majzumun ko sai ya zamo adafi ga abin da ya gabata in kuma aka ce wayashgaluka aka kawo shi marfu'i to sai ya zamo isti'nafi ne sabon zance ne amma in ka ce wayashgalka to sai ya zamo duka a dafi ne abin da ya gabata gane ko na wala tatruk kaga ai hani ne to tunda hani ne shi ma majzumun ne to a daure wayash galka yafi kyau yafi ai masa rafa wayash galka karka bari ya shagaltar da kai to haka zaka fassara karka bar shedan ya dinga wasa da zuciyarka haka karka bari ya shagaltar da kai an salatuka daga barin sallarka hatta ya qamisa qalbaka har ya shafe hasken zuciyarka da imani dan in kai sake to shedan zai lalata zuciyar gaba ɗaya sai ta waye gari babu wani haske na annuri a cikin ta wa yahrimka shi ma majzumun ne wa yahrimka karka bari ya haramta maka min lazzati anwari salati daga jin dadadan sallah ko dadin hasken sallah wancan dadin da ake ji li salati nurun azimun dinna tushriqu bihi qulubul musallina wala yanaluhu illa alkhashi'una to karka bari shedan ya hana maka jin dadin wannan hasken to ga shawara mal yace fa alayka bi dawamil khushu'i ina umurtaka ka dawamar da khushu'i fiha a cikin sallan nan domin shine maganin shedan fa innaha lalla ita sallah tanha tana hani anil fahsha'i daga al fasha wal munkari da mummuna bi sababil khushu'i adalilin khushu'i fiha a cikin ta fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah innahu khairu musta'anin domin shine mafificin wanda ake neman taimako gare shi abin nufi kiyaye sallan nan da yin ta yadda ya kamata to yana taimakawa ga mutun ya nisanci alfasha da munkari an fahimta yawa kula da sallah da yin ta yadda ya kamata to sabab ne na nisantar sabon Allah ba wai ana nufin in kana sabon Allah to wannan shike nuna sallaka ba sallar kwarai bace yadda wasu suke fada ba haka ake nufi ba zai iya yiwa mutum na sabon Allah kuma ya salla mai kyau kuma karbabbiya an gane to da Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar abin nufi kula da sallah din saboda abubuwan da ta kunsa da abubuwan da za ta sabbaba mu mai yin ta to wannan yana sa ya dinga jin baya sha'awar sabon Allah baya son kusantar sabon Allah shine abin da ake nufi ba wai sharadin karbar sallah sharadin daina zunubi ba a'a an gane ko kuma in kana sallah kana ayyuka na sabo to alama ce cewa wai sallar ka ba mai kyau bace wannan duk ba haka bane faslun sabon fasli ahwalu salati da zai bayani akan halolin sallah ga marar lafiya za a yi bayani akan yanayin sallah ga marar lafiya lissalati almafrudati ya tabbatar ma sallah wadda aka farlanta sab'atu ahwali haloli guda bakwai to kaga banda nafila kenan ita bata da wannan ahwal din murattabatin ana bayar da halolan nan kuma a jere yawwa in kana da damar yin na farko to ba za ka je ga na biyu ba sai ka tsaya ga na farko in baka da damar yin akan hali na farko ka je ga hali na biyu haka haka to adda alaiha wanda ana bayar da ita sallah din na alaiha akan halolin nan guda bakwai sai ce arba'atun minha alal wujubi to hali guda hudu daga cikin ta wajibi ne dukkan su wajibai ne wa thalathatun alal listihbabi su kuma uku musahabbi ne a bashe su a jere fallati alal wujubi mala yace kaga waɗanda suke kan wajibci awwaluha na farko alqiyamu bi ghairi istinadin yin sallah a tsaye ba tare da jingina ga komai ba duk wanda ke iya yin sallah a tsaye eh sallar lafiyayye kenan ko to shi haramun ne ya dan jingina ga wani bangon abin nan gini ko wata fila ko ginshiki eh a lokacin da yake sallah ba daidai bane tunda lafiyar salau sun bal qiyamu sai hali na biyu shine tsayuwa bistidadin tare da jingina in ya zan mutum ba zai iya jure mai yin sallah a tsaye ba in yace misali ya tsaya a tsaye ya karanta fatiha ya karanta sura sannan ya yi ruku'u jiwa za ta iya kama shi ya fadi to sai dan samu wata fila sai dan jingina gare ta eh sai karanta fatiha sura in ya gama sai ya ruku eh amma wannan ya akwai lalura ba wai da gangan ba to shine hali na biyu kaga wanda ke da damai ba tare da jingina bai da damai ya jingina ga wani abu na uku thumma julusu wato yana yi a tsaye shi na biyun amma dai to akwai yiwuwar kuma ya samu matsala eh ko kuma kila in sallar mai raka'a hudu ce yana iya yin raka'o'i biyu a tsaye lahiya lo amma biyu kuma to zai iya samun matsala to sai ya dan jingina ga wani abu amma in ya tabbatar da yana iya yin ta a tsaye gaba daya to ba zai jingina ga komai ba summal julusu bi ghairi istinadin to in ya zan bai iya yin ta tsaye gaba daya to sai ya zauna ba tare da ya jingina ga komai ba eh wato tsayin ma ko raka'a ɗaya bai iya yi a tsaye amma yana da matsalar kafafu ko kuma yana da wani abu dai wanda ba zai yi ya yayi a tsaye ba gani yawa to ita sallah a zaune tana da fuska biyu wata fuskan an ce sai yayi tarabbu'i haka shi ake kira at-tarabbu sai kalla al-qibla gani sai ya sallah haka yawa a lokacin tsayi kenan to tarabbu'i zai yi eh in yazo wajen tahiyya sai ya zaman sa yadda ake tahiyya eh amma wuraren tsayi to tarabbu'i zai in kuma bai iya tarabbu'i to sai ya zauna kamar yadda yake zaman tafiya da a tsaye din da kuma lokacin yin tahiyyan gaba daya sai ya kalli alqibla eh lokacin da ya zan bai iya yin sallah a tsaye kenan an gane ba wai miƙe kawahu zai yi ba a ya lankwashe kawahun sa yayi at-tarabbu haka yadda nayi an gane yawa to shi ma suka ce in yana iya sujuda dora goshi a ƙasa to in ya kawo wurin sujuda din sai ya aza goshin sa in yana iyawa na fatar an gane eh amma ruku'u kaga dan duka kawai zai yi eh amma in yazo wajen sujuda in yana iya sujuda to sai ya sujuda in ita ma bai iya sai ya imai ita ma sai dan duka mafi ƙasa haka akan na ruku'u eh to wannan shine abin nufi eh in ya zan yana iya zama kenan shine hali na uku eh kare jingina ga komai sai hali na hudu summal julusu bistinadi to in bai iya yin ta ma a zaune sai ya dan jingina ga wani abu ko fulo ko fula ko ginshiki ko bangon gini eh to sai ya jingina gare shi eh sai ya dan jingina gare shi haka ya kalli alqibla eh sai yayi ta kamar yadda aka yi bayani in ba zai iya sujuda ba da goshi a ƙasa to da ita da ruku'u duka ima'i zai fatartibu baina hadhihi al-arba'ati 'ala al-wujubi to bin jerin wannan haloli guda hudu fa wajibi ne yana bisa ga wajibci idza qadara 'ala halatin min hadd san da ya samu iko akan hali shi yake iyawa to ba zai je ga na gaba gare shi ba in yana iya yi a tsaye ba tare da jingina ba kaga ba zai yi a tsaye tare da jingina ba in yana iya yi a tsaye tare da jingina ba zai yi ta a zaune ba in yana iya yin ta a zaune ba tare da ya jingina ba to ba zai yi ta a zaune kuma tare da jingino ba in yana iya yin ta zaune a jingine to ba zai yi ta a kwance ba shi kwanci sai ya zan hadda zaman bai yiwa to sai a kwanta wanda za a yi bayanin sa shi ma wa sallasati sallah bihalatin da wani hali dunaha sabanin wanda yake da dama batalat salatu to sallar shi sabaci saboda ya bar abin da yake wajibi wa salasatu haloli guda uku allati ala listihbabi wadanda su musahabbi ne a bashe su a jere hiya an yusalli al-ajizu an hadhihi salasati al-mazkura ko yawa shine an yusalli al-ajizu gajiyayye wanda ya gaza an hadhihi salasati al-mazkura daga waɗannan haloli guda uku da aka ambata shine tsayi ba tare da istinadi ba da kuma tsayi tare da istinadi da kuma zama su ne dun ulemai she su uku to yazzan ba zai iya yin su ba gaba daya bai iya yin sallah a zaune to yayi sallah ala janbihi al-aymani sai yayi a kwance bisa tsagin jikin shi na dama irin yadda ake ajigawa a kabari sai a maida kai kudu kawahuna na arewa fuska na mi na fuskantar gabas to sai ya salla a haka in bai iya ta a zaune sai ya kwanta kamar yadda ake ajigawa a kabari an gane ko yawa in ya zo wajen ruku'u ya dan karkato kadan in ya je wajen sujuda in yana iya azago shi ya aza in bai iya shi ma ya karkata to haka haka har ya kammala sallah ba za a dauke masa ba in dai akwai hankali in bai iya da gehen dama kila akwai matsala yana da rashin lafiya gefen jikinsa bai da kyau da dama to summa alal aisari sai yayi da bangaren hagu ko yawa sai ya maida kansa arewa kawahuna kudu shi ma ya kalli al-qibla a bangaren dama kenan aka sawa kawai zai yi ga na farko in bai iya sai ya je ga na uku summa ala zahrihi sannan sai ya yi da gadon bayan sareran kenan to shi kuma suka ce ya maida kai ne yamma kawahu su kuma suna dimi al-qibla sai yayi areran an gane yawa ya miƙa kawahu dai su kalli gabas kai ne na yamma ya kwanta to haka ake sallah ta kwanci areran fa in khalafa fi salasati in ya saba cikin uku din nan lam tabtul salatu sallar shi ba ta lalace ba wato yana da damai a gehen hagu sai da gehen da abin nan yana damai gehen damai da gehen hagu babu komai ko ya bar gehen hagu ya bar gehen dama sai yayi areran to shi ma sallah ta yi a duka dai ba za a dauke mai sallah ba sallah babba ce wal istinadu allazi tabtulu bihi salatul qadiri to jinginuwa wanda sallah take baci da shi shine salatul qadiri ala tarkihi sallan mai iko akan barin sa duk jingina din da kana da iko ka barta kuma kaje kai yi ta to in kai sallah babu sallah huwa allazi shine wanda yasqutu bi suqutihi, da abin da ya jinye na gare shi in an jaye shi zai fadi, to shike bata sallah wannan jingina. Amma inda zai jingina ga wani abu ko an jaye wannan abun ba zai fadi ba, to yayi makaruhi sallah ta yana nan. Eh, an gane ko? Wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makaruhun, in an jaye abin da ya jingina gare shi bai faduwa to yayi makaruhi. Wa amma nafilatu, amma nafila fa yajuzu lil qadir, ya halatta ga mai iko alal qiyami akan yin ta a tsaye, an yusalliha jalisan, yayi ta a zaune. Wancan da ake magana duka ana magana ne akan sallolin farillai, amma ita nafila ba dole ne a yi ta a tsaye ba, ko da lahiyar kalau. Shi yasa wani lokacin annabi sallan dare Aisha tace sai yayi abin shi a zaune, sai yayi at-tarabbu, kuma lafiyar salau. Amma walahu nisfu ajri al-qa'im, za a bashi rabin ladan wanda yayi ta tsaye. Eh, inda lahiyar salau sai sallan nafila a zaune, shi kuma abokin shi yayi ta tsaye, to rabin ladan ta abokin shi za a bashi. Amma banda illa lura ta saye nafilan zaune, illa lura ta saye sallan nafila zaune, to za a bashi ladan shi cikakka. Na'am, tunda ba da gangan ne ba, lalura ce. An fahimta? Lalura ce ai ta same shi ko? Ka gani? Wannan ya zo a hadisin Imran ibn Husayn, Nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi, a riwayan al-Imam al-Bukhari da Muslim. To hadisi ne muttafaqun alaihi ya kawo ana. Waye juzu ya halatta an yadkhulaha jalisan, ya fara sallan nafila a zaune, waye kuma ba'da zalika, in yayi rabi ko yayi raka'a ɗaya a zaune, to sai ya tashi bayan wannan raka'a din, sai ita kuma ya karasa ta a tsaye, ya halatta. Zaka yi nafila kamar tahiyatul masjid raka'a, to sai kai raka'a ɗaya a tsaye, to ta biyu ya halatta ka yi ta a zaune. Babu komai, inda babu jahilai kusa da kai. Kasu yi ma'in kari. To shi ne, ko ya fara yin tafarkun zaune kamar yadda ya ambata, ta biyu ita kuma sai ya tashi tsaye ya yi ta tsaye, shi ne awai da khuluha qa'iman, awai da khuluha qa'iman, adafi ne. Wa ya kuma ba'da zalika awai da khuluha qa'iman wa yajlisa ba'da zalika, amma fa ga sharadi, illa an yadkhulaha bi niyyatil qiyami fiha, sai dai in tun farko kamin ya fara nafilan yayi niyan zai yi su ne duka raka'o'in a tsaye, da wannan niyya ya kulla nafilan, to fayamtani'u julusuhu ba'da zalika, dan kan in ya fara ba zai yi yayi sashin wasu raka'o'in nafila din a zauna ba, saboda waccan niyya.
Na'am,
ka gani? Saboda waccan niyya, an gani? Sabanin in ya shigo da niyyar yin su a zaune.
Na'am,
to ya halatta yayi wasu a zaune din daga baya kuma tunda da ma yi a tsaye din shine al-asl, to kaga ya koma ma asali ne. Shi yasa wannan kaga ba a kama shi da laifi ba, amma ya fara da niyyar tsayi daga baya ya canza yayi a zaune, to kaga khilaful asli, ya bar asali ne zuwa ga rangwame, to wannan in bai kulla niyyar haka ba bai halatta ba. Allah shine masani, dan zamu kwana insha Allah. Wani darasi sai mu tashi qada'u salawat al-fa'ita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.